yi nisa ban jin kira soyayyar ki nake bara wasan so za